Gujarat da ke kasar India ta dage sauran karar da hukumar yan sandan tashin jirgin kasa ta Bandodara da ke kasar ta India ta shigar wuce ta bukaci a baiwa shahararren jarumin finafinan nan na Bollywood wato Shah Rukh Khan sammace akan mutuwar wani mutum a tashin jirgin kasar a lokacin da ake tallata da wani film da jarumin ya fitar mai suna Reese mai shari'a JB Badiwala ya amince da bukatar da lauyan Shah Rukh Khan na kin amincewa da bukatar da hukumar yan sanda na cewa Shah Rukh Khan ya hallara a ofishin yan sanda domin bada ba'asi akan abin da ya faru a lokacin da ake tallatar da film din a tashin jirgi kare Shah Rukh Khan dalil takuri yayi gaddamar cewa karkashin doka yan sanda ba su da hurumin baiwa Shah Rukh Khan sammaci domin baya zaune kusa da harabin ofishin yan sandan Farid Khan mazaunin yanki ya gamu da bugun zuciya abin da ya sanji ya mutuwarsa a lokacin da yake kokarin ganin jarumi a ranar 23 ga watan Janairu wannan shekarar a lokacin da ake tallatar da tuntun na an bukaci jarumin da ya biya iyalan mamacin jiya wasu masu fafutuka kuma sun bukaci wata kotun majesty da ta sami Shah Rukh Khan da laifi kotun ta bukaci hukumar yan sanda da shigar da takardun neman haka amma kawo yanzu ba shigar da wasu takardu ba
lahu jigar ka dunga hasi labon ki lali ko hai wafa is jahan ko ek din dikhla dunga main deewana chura liya